now من السنه من صحابي كذا امر النار كذا كنا نرى او اي عراق العراق idan sahabi na manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce min as-sunna kamar misali fadin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu hadithin da Abu Dawud ya rawaito min as-sunna wal kulkati ala al-kafi fi as-salati as-subh yana daga sunna cewa dora tafi bisa tafi a tsayin sallah a karkashin cibiya dole sayyidina ali ba cewa ya annabi ya fada ba amma cewa ya min as-sunna to irin wannan walle ya kuda a bashi hukumar rafi hukuncin marfu'i cewa daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam bisawadi a zancen da yake ya fi zamowa shi ne katarka saboda a ya fi hadisi da ya zo wanda wani yake fada wa Hajjaju in dai kana son sunna to ga yadda za ka yi to sai wani yake tambaya yace to ana nufin sunan manzon Allah sai mai ba shi amsa ya ce to in ka ji sun ce sunna to akwai ta wanda ake nufi in ba ta manzon Allah ba ai ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ake nufi to kissawadi a zancen da yake ya fi zamowa katarsa amma akwai safani akwai zuriktuka guda uku a nan wanda sai shi ne na farko shi ne abinda mafi yawan malamai duk suka tafi a kai wato shi na hawun shi ne na ibul fa'ilin ya kuda sai kuma hukumar rafi shi ne maf'uli na biyu aka gabatar da shi amma an kanga dama a iya sa hukuma din ya zama ne na ibul fa'ilin tunda dai wato ba zai rikitar ba an ce irin wannan inda ba zai rikitar ba wasu malaman da yawa kamar su ibnu malik sun tafi akan cewa kowanne a cikin mafi ya iya zamowa na ibul fa'ilin ka iya cewa rubiya zaidan saubu kamar yadda saubu din ya zama shi ne na ibul fa'il alhali maquli ne na biyu kuma shi za a mallaka amma su suka ce dole a irin nan sai dai ka ce rubiya zaidu sauba sai zaidu din ya zama shi ne na ibul fa'il to wannan baitin dai yake da haka ko haka ne inda sahabi yace kuma da nadi kaza kamar umira dilalu an yashfa al-ghana wa yusir al-iqamata hadisin da Buhari da Muslim da su rawaito shi ko hadisin umma atiya da tace umirna an nukhrija fil idayn al watika wa zawati al khudu wa umira al khayr an ya'tazil li musallan muslim to shi ma na hadisin da dauka cewa marfu'i ne irin wannan shi ake ga marfu'an hukuma sai yasa shi marfu'i iri biyu ne akwai marfu'an lafza shine wanda dama a ce an ambaci manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko annabi ya yi ko an yi kaza a gaban annabi to wannan marfu'an lafza kenan akwai kuma marfu'an hukumai shi ne kamar irin wannan haka nan ma kuma inda sahabi ya ce nuhiya ko nuhiyan nasu to shi ma za a ɗauka kan cewa marfu'i ne kamar hadisin da ita umma atiya ta wanda Buhari da Muslim sun ruwaito shi cewa nuhina ittiba'i jala'izi wa lam yuzam alaina to shi ma na hadisi marfu'i ne hukuma to akwai waɗanda suka ce ai ba marfu'i ba ne kamar irin wannan za a ɗauka cewa ba marfu'i ba ne to kamar irin su ibn hamdan zahiri ila ma akan haka suke cewa to na ka ga magana annabi ya ce ai ba za a yi gaggawa cewa annabi ne ya ce ba haka nan inda sahabi ya ce kunna nara mun kasance muna nan cewa ko muna aikata kaza ko muna cewa kaza fi adihi inda yake sahabin ya faɗi zamanin manzo kamar faɗin jabir a hadisin da Buhari da Muslim sun ruwaito cewa kunna na azilu ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wal qur'an yanzu mun kasance muna yin azal gabatan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka za a dauka manzo Allah ya sani ya dale su kamar wannan ya zama hadisi ne ta kariri ko kamar hadisin da Nasa'i ya ruwaito cewa kana kullu ruhumul hayli ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam to ko kuma inda yake bai dangana ga zamanin ba kamar sahabi ya kunna na raka ba kamar fadin Aisha radiyallahu ta'ala anhu hadisin da Isaku nura hawaihi ya ruwaito cewa kalis yadu la tuqdau fi shay'in lati an kasance ba a yanke hannun barawo dan ya saki abin da yake wulakantacce ba mai kima ba to wannan za a dauka cewa a zamanin alka ke nufi annabi ne sallallahu alaihi wasallama baya umarni da a yanke hannun barawo ko ko kuma hadisin da Buhari ya rawaito daga Jabir cewa kunna idan kabbarna wa idan zanna sabbahana mun kasance sanda muke hawa tudu a wajen tafiya sai mun ga Allahu akbar Allahu akbar in kuma muna gangara sai mun ga subhanallah subhanallah bai fadi cewa a zamanin manzo ba to shi ma dai za a dauka cewa a zamanin manzo ne sallallahu alaihi wasallam a wa haka Hakim Abu Abdullahi ya tafi sai da Faru bin Razi magana da Iraki da Nawawi kaga ta fi karfi amma wasu malan suka ce a kamar irin wannan wato ba za a dauka kan cewa marfu'i bane gaba daya ba za a dauka marfu'i bane salisu hazin ce na uku kuma a nan idan abin da wato wanda ba zai koya ba kamar shi wannan hadisin na jari kaga sabai adaman galibin ta ce tare da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana tare da su in sun ce Allah ma kabarin yana ji in sun ce subhanallahi yana ji tunda ya kyale su wato yayi hukunci da cewa haka din ai cewa daidai ne ai haka din wannan ba bane wanda zai koya amma idan abin da zai koya ne kamar yanda wannan mutum Madina yake cewa a hadisin da Tabarani ya rawaito shi a cikin Ujumul Kabir wanda Haythami yake duk bayan da suka zo a isnadin amintattu ne in ba Muhammadu bin Saka ba wanda shi amintacce ne amma kuma yakan yi tadlis yake cewa kullu jami'u wa fala tasilu wa la laga tasilu mun kasance mukan sadu da iyalinmu sai ya zamo ba mu samu mani ya fito daga gare mu sai ya zama ba mu wanka ba to kamar wannan tunda abu ne wanda yake zai buya ta yi ya koya ga manzo sallallahu alaihi wasallam to shi a san nan ba za a dauka ba su cewa marfu'i ne ba to wannan kaulin na uku din nan dutti a inda ke shi sahabin ya bayyana da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san haka to a san gaba daya dukkan malamai sun jama'a san cewa wannan za a dauka marfu'i kamar hadisin Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala wanda Tabarani ya rawaito Abu Ujumul Kabir cewa mun kasance muna fada san da manzon Allah yana nan dare Allah na sallallahu alaihi wasallam yana da rai amma muke buɗe baki mu fada cewa Qur'an hadisi ummati ba da nabi ya Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa isma'u zalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa la yakuru mutum wanda ya fa al'ummar nan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ai Abu Bakar sannan Umar sannan Uthman manzo Allah yana cin maganar nan da muke fada da ya taba cewa mun yi bidi ba to a sannan sai ya zamo kenan an gamu wato a cikin cewa marfu'i ne shi hadisin nan ya zo a hadisi a riwayin ga cikkiya tabbatacciya amma ba tare da karin wai ma zalika rasulullahi ba cewa dai kunna na qulu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hayyu abdul azim ummati ba da ya Abu Bakar wa Umar wa Uthman to wannan ya zo a sahihi ba sai Abu Ujumul Tabarani ba amma shi karin wai ma zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi to wannan shi ne wanda a ruwayar Tabarani ne ya zo kada nan sai a ruwayar Tabarani to akwai wani salamu kai